那أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yi hada mu a wannan masallaci da daga cikin wurare masu albarka domin karatu akan abin da ya shafi aqida aqida sanin kowa ne ita ce gimshiki na addini ita ce foundation na addini zamanta shine zaman lafiyar dukkan ibada zaka yi a bayanta lalacewar ta rugujewar ta shi zai kawo sanadiyar rugujewar duk wani aiki da zaka yi a baya muhimmancin ta ba abu ne koyayye ba kamar rana ne a cikin yini in ka daga kai baka bukatar wani ya nuna maka zaka gani yana da muhimmanci sosai tauhidi a cikin a tare da musulmi yana da muhimmanci sosai ga dukkan wanda yake so ibada shi ta isa zuwa ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala lahiya lokacin matsalar komai ya ishe mu sanin haka Allah madaukakin sarki inda ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma Allah mugin sarki yake ce mishi an maka wahayi amma wanda suka gabace ka wahayi cewa inda za su yi shirka inda za ka yi shirka a cikin ayyukanka gabaki ɗaya su da an bata su kuma da ka kasance daga cikin wanda suke kasara to abinda aka gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam haka ina ga mu ita kuma idan aka ce shirka ana nufin kishi tauhidi daga amma ana maganar shirka to kwantar din ta kai tsaye tauhidi ne daga ana maganar tauhidi kwantar din shi kai tsaye shirka ce kenan daga kaji an ce ma baka da tauhidi to akwai bulbulin shirka tare da kai idan kuma ya kasance abu ya hito hili ma shirka ce to ka sani cewa inda za ka mutu a wannan lokacin babu ki babu gidan aljanna har abada Allah yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar ka sani dukkan wanda ya shirka ga Allah to Allah ya haramta mai gidan aljanna duk wannan labarin da kake ji na gidan aljanna duk abin da ke da kowa aljanna to kai bakka daga cikin layin wa'inda za a zo a ringa tsammani ko in an sa su tsawon wasu shekaru a hudu sami da su aljanna a'a kai da aljanna har abada ne to kaga tashin hankalin ai ba kaɗan bane abu ne wanda ya kamata mu san shi domin mu guje shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahi turuwa baka a cikin duhun dare ta yi ta ɓoyuwa ga al'ummar shi kasancewar shirka a ɓoye take kuma tana nan tana bin mu tana tare da ku in ba mu yi takatsan tsambaye mu faɗi a cikinta wa iyyazu billah to wannan littafi da muka sa littafi ne na babban malami wanda ake ce ma Abu Ja'far Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطهاوي سنن طهاوي ونقرين من سنن طه طه كما مثالي متمن زندر أتيمي الزندري متمن كانو أتيمي الكنبي كما تحوصر بك تابة مقاري تسو ما شيني دا العربتي sunan garin ku sai a amma a ringa kuma kiranye da shi shine ake ce mai at-tahawi nisba zuwa garin su sunan garin taha sai ake ce mai tahawi kenan dan garin taha to dalilin haka sai aka gama littahin nashi da sunan nashi sai ake ce al-aqida tahawiya amma ba wani abu ne daban ba ba wani abu ne sabu ba a kawai sunan mai wanda ya rubuta littafin shine kawai aka gama da sunan littafin sai ake mai kirinye da wannan wannan bawon Allah wannan malami an aihe shi shekara ta 239 bayan hijira kuma ya tashi a gidan na ilimi a gidansu ya koyi karatuttuka daban-daban kuma ya rayu tare da malamai daban-daban inda ana kiyasta ya ɗauki karatu a wajen malamai aƙalla 300 daban-daban ya je wurin wannan ya ɗauka ya je wurin wannan ya ɗauka ya je wurin wannan ya ɗauka ya ka gudunmuwa sosai a harkar ilimi ya rayu a garin Misra kuma a can ya rayu tsawon rayuwar shi illa balaguro da ya yi wanda shi ne ɗan jima kaɗan wanda ya tafi ƙasa ta Asham to shi wannan bawon Allah Imam Tahawi ya kasance mabiyi ne na mazhaba ko mazhabi na Abu Hanifa wanda ake cewa al-Hanafiya ita mazhaba ta al-Hanafiya ita daga cikin manyan mazhabobi idan aka ce mazhaba ta Hanafiya sai a ce Malikiya sai a ce Shafi'iyya sai a ce Hanbaliya to kana hai sauran su biyu bayan su Zahiriyya mazhabi na su Ibn Hazm al-Andalusi to shi mabiyi ne na mazhabi na Hanafiya kasancewar inda ya tashi ita ce ta yawa kuma malaman shi mafi yawa su ne kuma yayi karatu a hannun manya-manyan malamai na ita wannan mazhaba daga cikin su akwai babban dalibi na Imam Abu Hanifa wanda ake ce ma Abu Yusuf to dalilin haka ya kasance ya tasirin tare ta amma yana wannan mazhabi na Hanafiya amma ba irin bi na ido da hebe ne ba irin wanda hadisi zai zo ya ce kaza ka ce kai mazhaba ka ta ce kaza to kaga irin wannan shine ake ce ma taqlidul a'amma bi na ido ne hadisi ya tabbata to ba maganar malam manzo Allah sallam shine gaba shine gaba da dukkan wani malami shine gaba da dukkan wani mai ilimi duk ilimin malami idan ya ce kaza to Allah bai kadarta ba ya gamu da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi sabanin maganar shi to daga ka samu hadisin kuma ka tabbatar ya tabbata to maganar malam hakuri ake ba ta koma shari wannan ita ce magana kuma ta su malaman suke cewa idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to ni ma anan niki ko da banna nan ko bayan raina idan aka ce ma hadisi ya inganta to wannan mazhabin shine nawa ni ma annabin niki bi dan haka kenan ka aje ka dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a yanzu kaga muna hawama da irin wa'annan zaka ji an ce hadisi kaza ya inganta kaji mutum ya ce a ai malikiya an ce kaza ana hawama da irin wa'annan masu irin wannan taqlidul a'ama bi ido rihan wannan wanda kuma kuskure ne a duniya ta ilimi a zo a ce ma gashi hadisi ya tabbata ka ce wani ya ce inda a ce yana rayu da hukun shari'a shi saboda yana ganin kana nema ka jaya mishi yaushe annabi zai ce wa abu shi a rinda ɗaukar magana shi alhali kuma ya ja hankali ya yi gargaɗi ya ce kar a yi Imam Malik yake cewa babu wanda ba ɗaukar magana shi kuma an ga dama a maida mishi kayan shi zai sai mai wannan kabarin yin na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi kadai ake daukan magana shi ta ma bata ma ba dole ka dauka amma in dai ta wuni ce tarkan yi a meda mishi kayan shi ta kan yi a dauka kenan shi babu tabbas a kai kenan ba tsawai ta zami akan labarin wannan malami ba sai dai akwai manzanu na malamai da suka yi akan shi wajen yabo akan ilimin shi da kan tsoron Allah shi da kuma shaida da suka mi akan cewa ya cancanci a dauki abu daga wurin shi ibn yunus yake cewa imamu tahawi fiqani sabatan faqihan aqilan lam yukhlaq mithlu yake cewa malami ne yardadde ne tabbatacce ne akan abin da yake kuma malamin fiqhu ne kuma mai hankali ibn nadim yake cewa kana awhad zamanihi ilman wa zuhudan a lokacin shi babu irin shi wajen ilimi da wajen kuma zuhudu gudun duniya da kuma tsoron Allah imamu zahabi a cikin littafin shi tarihul kabir yake cewa wannan malamin imamu tahawi yake cewa huwa al-faqihul muhaddith faqihi ne kuma malamin hadisi ne ba kowane malami ne ke gaban shi ka samu malami ya iya fiqhu kuma ka same shi muhaddisi ba kowa bane mafi yawa ka same su wannan kaje an ce wannan muhaddisi ne kawai kuma anan tsaya wannan kuma faqihi ne kuma anan tsaya amma idan ya gama bi to ba magana al-hafiz kuma ahadul a'lam wa kana thika tabatan faqihan aqilan duka wannan yabo ne mai yace yana daga cikin manyan manyan malamai sika ne yardadde ne kuma mutabbatacce ne akan abin da yake mai fiqhu ne kuma hallau yana da hankali a cikin siyaru alamun nubala imamu zahabi yake cewa imamul allama shugaba ne na malamai alhafizul kabir babban malami muhaddithud diyarul musiriya wa fiqihuha malamin hadisi na musira na garin musira dake wayanta baki daya kuma da wajen fiqhu to wannan malami haka ya samu shaida daga wajen malamai haka nan imam ibnu kathir mai littafi ibnu kasir yake magana akan shi yake cewa huwa ahadul thiqat iya daga cikin masu wanda aka yarda da su wanda kuma masu tabbatattu ne kuma malami ne hafiz ne wanda kuma duniya take tunkaro shi to kaga wannan shaida ta wayannan manyan manyan malamai imamu zahabi ibnu kathir ibnu yunus ibnu nadim wannan manyan manyan malamai suka ma mutun shaida akan ilimin shi kuma suka dauko daga ilimin nashi suka wallafa a littattafan su to wannan ya ishe shi shaida akan ilimin shi a dauke shi a ko ina kuma ai amfani da abin da ya wuce matukar yayi daidai da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine imamu tahawi a takeice yana da littattafai daban-daban ya rubuta littafi al-aqida tahawiyya wannan kenan ya rubuta littafi mai suna ma'ani al-athar ya rubuta littafi mai suna mushkilul athar ya rubuta littafi mai suna ahkamul qur'an ya rubuta littafi suna sharhul jami'ul kabir ya rubuta littafi suna sharhul jami'us saghir haka nan ya rubuta littafi nawadir al-fiqhiyya ar-radd ala abi abid war-radd ala isa ibn abbas da tafai daban-daban haka wannan malami ya rubuta babban malami ne yana da kyau mu san shi kafin mu fara karanta littafin shi haka kamar idan za ka karanta littafi ba littafin kowa ba za ka dauka ko ka ce bari karanta tunda littafi ne da an rubuta ko bari karanta kuma duk abin da yake ciki kaza kaza gaskiya ne a'a ka san wa ya rubuta yana da muhimmanci ka san wane ne ya rubuta wata rana an taba yin irin wannan abin a nan garin wani malami ya dauki wani littafi yake karantawa kuma a radio yake karanta wasu maganganu waɗanda kwata-kwata a wurin shi aka fara shi saboda ne saboda maganganu ne na inshi'a a nan kuma waye yake koya ta ma bari ya ji ta ya ji maganganu yake ta yi wani daga cikin malamai ya ji sai tashi iske shi har gida ya ce akramaka Allah wannan littafin da kake karantawa wannan maganganun da kake faɗi ai na ta gansu ya ce a littafi kaza da kaza ya gansu ya ce ɗauko littafin ya ɗauko da ya ɗauko littafin aka buɗe sunan mai littafin gashi rikakken ɗin shi'a ne ba a sani ba an dauko littafi an sai littafi an duba an ga kawai an rubuta kawai daga an karanta ya a ce a littafi a gani sai a gani shi kuma yana da kyau ka san waye ya rubuta littafin waye mai littafin to kan ka fara amfani da abin da ya rubuta yanzu a lokacin nan aka duba littattafai da aka yi magana akan tarihin malamin kawai gashi nan ya bayyana gare shi cewa dan shi ne yace wallahi yayi godiya yace alhamdulillah yace shi bai sani ba inda ya sani ce da aka karanta yace daga yau shike neme da wannan littafin shari to shi ne yana da kyau idan za mu yi littafi ko za mu karanta yana da kyau mu san waye rubuta littafin saboda ya kasance babu shubha babu wani tarkar a zuciyar mu cewa mai littafin lalle tabbatacce ne a ilimi kuma mu duniya ta shaida akan ilimin shi kuma halona daga cikin masu aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ta sahabbai wanda suka samu ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mallaki ke cewa yanan kai sai za mu fara daga inda shi wannan kenan littafin ya fara daga nan za mu tashi yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به نعم رب ويدين به رب العالمين مالك يتوى دسونا الله من رحمة من جنك كما قريش ميك دوغرو قريش ميك نيمان تيمكو دأبن دمتنزي نيمان تيمكو دقاء الله تيمكو الله شزي تيمكا مكا كواد دي دي كمي نيسان تدكي القرآن kuma ya tabbatar da kai akan abin wannan kuma zai taimaka maka Allah ya amshi aikinka duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah shi yasa a dukkan sallamu muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta da kai baki daya tauhidi ya daga cikin tauhidi kamar Allah godiya kai sai kai reconnaitre kamar kai i'tirafi ka san da ni'imar da Allah ya maka a duniya kuma ka gode mishi da bakinka ya daga cikin abin da Allah yake so sai ya ce qala al-allama babban malami yake cewa hujjatul islam hujja ta musulunci Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi wanda ake cewa Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi yake cewa yace hada dhikr yace wannan littahi dhikru bayan aqidati ahlus sunnati wal jamaa zamu ambata za mu yi bayani a kan aqida ta ahlus sunna wal jamaa ala madhhabi fuqaha'ul milla a kan mazhabi na fuqaha na manya-manyan malamai na shari'a kuma wanda suke a saman kan hanya ta gaskiya sai zanu wa'innan malaman sai yake cewa Abi Hanifa daga cikin waɗannan malaman sai yace akwai Abi Hanifa na An-Nu'man bin Thabit al-Kufi wanda ake ce ma An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Nabi yace akwai Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Na uku akwai Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah ya kara yarda a gare su. Kenan malam anan yana mana bayani akan cewa wannan littafi ya rubuta shi ne kamar yanda ya kwaikwayi ya dauki aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a a hannun waɗannan manya-manyan malamai na Ahlus Sunna wal Jama'a. Kenan ka san cewa ba shi bane ya tsara ya rubuta, a wajen malamai ya dauki wannan ilimi. Waɗannan malaman kuma da ya fara ma magana da Abu Hanifa, Abu Hanifa an aihe shi sahabbai da ransu. Abu Hanifa da aka aihe shi ma sahabbai da ransu, akwai wanda suke a tarihin shi ana nuna cewa sun gamu ma da Anas bin Malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan shine ake ce ma tabi'i. Me tabi'i? Shine wanda yaga sahabbai, wanda yaga sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ake ce ma tabi'i. Kenan wanda ya dauki ilimi wajen sahabi, ai ka san ya dauki ilimi daga inda tushen yake, saboda shi sahabi malamin shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi idan zai ce ma ga inda ya samu ilimin shi, idan zai baka sarsala, to idan ya fara zane bai ilga uku kawai zuwa ga Allah madaukakin sarki zai ji. Shi ne daga bambanci da kai da sahabi. Idan ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake kame wahayi? Jibril alaihi salam. Shi kuma Jibril daga wajen wa? Daga wajen Allah madaukakin sarki. To wannan su ne manya-manyan almajirai na farko a duniyar musulunci, wanda kuma duk wanda ya ɗauko addinin musulunci daga wajensu, to yana kan hanya ta gaskiya, hanyar da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai, wanda kuma ita ce kadai hanya ta tsira. Yace wa ma ya'taqiduna min usulid-din, kuma wani abinda suke i'tiqadi da shi ne na daga abinda ya shafi asali na addini. ويدينون به رب العالمين كما سكي بوتا ما الله وبنججن تالكي اتوانا عجيدا سيكي تيوا. نقول في توحيد الله مؤتكدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله أن الله واحد لا شريك له. أبنى هركو يتي منا تيوى أوجن كأيت الله تيوى الله شي كأيني لا شريك له باشد أبو تنتابينا. تو ونم مغانا ta cewa muna cewa kenan mu Ahlus Sunna wal Jama'a muna cewa akan abin da ya shafi tauhidi, muna kuma i'tiqadi da shi Allah shi kadai ne. To mu tsaya anan kafin mu je la sharika la. Wannan kalma ta annallahu wahid, Allah shi kadai ne, shi tauhidi. Malamai sun yi nazari cikin ayoyi na Al-Qur'ani mai girma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun taci sun tabbatar da cewa tauhidi kadai ta Allah ya kumshi abubuwa guda uku. Ka kadai ta Allah a wajen rububiyya, me yake ce ma rububiyya? Ka kadaita Allah, ka ce ka tabbatar, ka yi i'tiqadi, ka yi imani cewa Allah shi kadai ne a wajen aikin shi, babu wani wanda yake taya shi kuma babu wanda yake abin da Allah yake yi. Kai imani cewa Allah shi kadai yake halitta, babu wanda yake halitta, Allah shi kadai yake halitta. Kai imani Allah shi kadai yake arzutawa, babu wani mai arzutawa in ba Allah ba, ba mai badawa in ba Allah ba, ba mai hanawa in ba Allah ba. Kai imani cewa duk abin da ya shafi jujjuya al'amurra, jujjuya al'amurra, Allah shi kadai yake jujjuya al'amurra shi, ba wani bane da ilimin shi yake jujjuya al'amurra, ba wani bane da wayan shi, ba iyawa bace ba, ba kwarewa bace ba, ba taku bane, ba komai ba, a'a Allah ne yake. Kawai in kaga wani ya kama hanya ko ku ya zama shine wasita, ko ka gani shine ya abin, a'a shi sababi ne. In Allah ya ga dama biya ne ba, Allah ya ga dama biya ne ba, kamun Allah, kamun Allah abu mun sai gwada dini din yanda mutum yake din yake tantawo abu ɗaya ta kai a gaba, kai a gaba shi dan ba gera kadai ya tsaye ta yi ciwo an tara shi tunanin ma biya ne ba, bari haƙi kullu wani abu. Allah ya ga dama kama mutum ko ya hana shi ya abin da ya ga dama, wannan abu ne wanda abu ne mai sauki a wajen Allah. Din yanda kake ganin mutum yana da kudura ko yana da wani iko ko yana da wani abu, wallahi Allah in ya ga dama kama shi sai dora mai abin da bai kai ka ba, ya hana shi tunani, hana shi nazari, bare mu haƙi kullu abin da zai kulla. Mi imani cewa Allah shi ne yake tahiyar da dukkan al'amurra duniya da lahira, babu wani wanda yake kama mishi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamar da Allah yake cewa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah shi ya halicci komai kuma hannu akan komai, Allah shi ne wakili. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amr. Ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sama da ƙasa a cikin kwana 6, sannan ya daidaita a sama al-'arshi, yudabbiru al-amr, kuma shi yake jujjuya dukkan al-amura. To wannan imani da wannan wahalicci sama, wahalicci ƙasa, wahalicci mutane, wahalicci duwatsuna, wahalicci kaza, wannan arna wanda kafirai na da daga lokacin Manzo sallallahu alaihi wasallam su ma sun san wannan in Allah yi, su ma sun yi imani da cewa Allah shi ne halicci duka wannan abubuwa, wannan ba su da matsala akan wannan, ba a samu ba matsala da yawa tare da su akan wannan, duk da cewa an samu a wasu ɓangarori, amma ba a samu matsala da yawa ba akan wannan. Tunda wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah, idan ka tambaye su wa halicci sama da ƙasa, cewa za su yi Allah ne, sun yi imani sun yarda Allah ne yake. To amma inda gizo yake saka ba nan bane, sai an zo kashi na biyu, shine at-tauhidul uluhiyya. Me tauhidul uluhiyya? Kaɗaita Allah da bauta. Anan na farko ka kaɗaita Allah akan dukkan ayyukan shi, dukkan halittar shi, ka yarda cewa Allah yake halitta, Allah yake juya al'amura. To yanzu dole kuma ka tsaya ka gyara tauhidinka, ka yi imani da cewa Allah shi kaɗai ake bauta ma, ba a bauta ma kowa sai Allah. Babu wani wanda yake da haƙƙi a ɗauki haƙƙin Allah a bashi, babu wani wanda zai ka ɗaga hannu ka roƙe shi wajen addu'a akan ya baka abin da Allah kaɗai yake badawa. Daga kayi haka ka fita daga musulunci, babu wani wanda ake bauta ma in ba Allah ba. Idan ka bauta ma wani ka ce shi zai ɗauki hannunka ya kai ka wajen Allah, shi yasa ka bauta mishi, kai tsaye ka bar musulunci. Kuma idan ka mutu kana haka, babu kai babu aljanna. Wannan ita ce shirkar da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya shahama tsakanin shi da mushrikai a lokacin da Allah ya turo shi. To wannan shi ne ake cewa tauhidi na uluhiyya. Allah ke cewa wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafirun hadha sahirun kadhab aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Su ma ki saki kawai matsalar su, yaya za a ce abin bauta abu ɗaya ne, yaya za a ce abin bauta abu ita kaza a bauta ma, ku bar mu bauta ma sauran wanda su ma abun bautar ne ta kan yi su kai kukan namu inda muke bukata. Wannan ne aka yi ta fama a kansu, saboda asalin shirka ya samu asali da haka. Me ya kawo shirka a lokacin Annabi Nuhu, lokacin da ya zo ke kiransu a kansu tsarkake Allah da bauta, da ya isko suna bauta ma waɗannan gumaka. Waɗannan gumakan sunayen wasu bayan Allah ne. Me ya duniya ta tafi a lokacin Annabi Adam, duniya tana ta faɗaɗa, mutane suna bauta ma Allah shi kadai, sai aka samu wasu bayan Allah nagari suna bauta ma Allah yanda ya kamata. Wannan mutane sai suka mutu, kawai shedan ya zo ce ma mutane a wannan lokacin. Waɗannan mutanen da suka mutu su suke koya muku addini, kuma a wurin su kuke koyon abubuwa da yawa na addini, me zai hana ku zo ku dan sassaka hotonsu da ice kamar ku yi surarsu ayi gasanan kamar su gasanan, sai a kawo aje in kun gane su sai ku ringa tuna da yanda suke bauta ma Allah, sai ku ringa yi. Suka ce kwarai ku haka ya kamata, ko suka nemo itatuwa aka zo aka sassaka aka yi kama da waɗannan mutanen kirki na da. Daga nan abin ya tashi, shikenan suka zo suka jera su a cikin masallaci. Tahiyya ta tafi jikokin jikoki ana tahiyya, kawai shedan ya dawo ya ce musu ku ha ku sani ba, waɗannan abubuwan da kuke gani a cikin masallaci a yanzu iyayenku da kakanninku ha abin da ya sa suka tsira su suke bauta ma, kuma in kuna so ku tsira ku bauta musu. Kawai shike ya suka shiga bauta ma waɗannan gumaka, shi ne Annabi Nuhu yake cewa wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yaghuka wa nasra wa qad atadu kathira. To waɗannan sunaye waddan wala suwa'an da suwa'an wa yaghutha da nasra, wannan shi ne sunayen gumakan nasu, sunayen bayan Allah ne nagari. Kawai suka zo suka sassaka su, shedan ya raya musu cewa bauta musu ake mafarin da suka shiga bauta, bauta ma gumaki. Wannan shi ne asalin bauta ma gumaki da aka fara shi. Shikenan suka ci gaba da bauta musu. Annabi Nuhu ya zo yake kiransu yake cewa ku bari, sai dai shekara 50,000 yana kiransu a kansa. Wannan ba Allah ya yi shekara 10,000 a duniya, yi shekara 40 aka washe annabta, sauran shekarun gabaki dai wa'azi ne ke. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, amma ba a samu ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan, sai ɗan kaɗan. Su ma mine ne a cikin bato dukkan sai ɗauke su, ba su kai suka kawo wanda suka yi imani da Annabi Nuhu. Duk wa'azin da ya ta musu, duk jan hankalin da ya ta musu, haka wannan ba Allah ya sha fama da su. To tauhidin da ake fama da shi shi ne wannan, su suna bauta ma waɗannan bayan Allah ne don su kusantar da su zuwa ga Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, ai ba dan wani muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah. To haka a yanzu idan ka kama sunan wani, idan ka ambaci sunan wani wanda kake ganin babban, ko kake ganin malami, ko kake ganin shehu, ka ringa ambatan shi da sunan shi zai ma wani ko ya kama ma wani. To in baka sani ba yanzu ka sani, kai tsaye musulunci ka huta daga musulunci, daga ka kirayi wani ka kama sunan shi ko zakka wani ko ka daga hannu ka ringa rokan shi ya shehu wani ya shehu wani, kai tsaye ka bar musulunci. Ko ka yi itikadi a zuciyarka cewa yana iya ma wani abu, ko yana iya cutar da kai, ko yana iya baka wani abu na amfani, alhali yanzu bayya ma juni, daga ka kudirce wannan a zuciyarka shikenan ya raba ka da musulunta. Dan haka dole ka yi takarar tsan akan haka, dole ka kiyaye akan haka, dan ka tsira da musuluncinka, ka tsira da imaninka in kana so gama duniya lafiya. Sai tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat, shine tauhidi na sunayen Allah da siffofin shi. Duk abin da ya kasance, duk siffa da ta kasance siffa ce ta Allah, to Allah shi kadai yake kafanta da ita ba wani. Wani ba a kamanta shi da Allah, ba a kamanta kowa da Allah. Allah bai kama da kowa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Haka muka nada cikin suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah shi kadai ne, shi kare yake nihi da bukata ta biya, kuma walam yakul lahu kufuwan ahad, kuma bai da abokin tarayya, bai da wani wanda yake taimaka mashi, bai aiwa ba kuma ba a yi shi ba. Allah shi kadai yake. A cikin Al-Qur'ani mai girma, a wani wuri zaka ji Allah ya ce yana ji yana gani. Allah ya ce yana ji yana gani, dan kai kana ji kana gani, kana tsammanin jin da Allah yake yi irin jin kani, ko ganin da Allah yake irin ganin kani, ai ko kusa sunan ne kawai iri daya. Amma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Babu wani abu da yake kama da Allah, amma kuma yana ji yana gani. A cikin suratul insan yake cewa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Faj'alnahu sami'an basira. Yace mun halicci mutum daga dugo na mutum, faj'alnahu sami'an basira, yayin muka sanya shi mai ji ne mai gani. Kuma a can Allah yace wa huwa sami'ul basir, Allah mai ji ne mai gani. Kaga sunan ne iri daya, amma babu zancen ka siffanta wani da irin siffar da Allah ya siffanta kanshi, ka nuna cewa irin yanda siffa kaza take ta Allah irin ta wani ce, hasha wa kalla. Dan kai haka to ka kama hanyoyin shirka. Allah ba wanda yake kama da Allah, kuma babu wanda sai da Allah yake, ba wanda sai da Allah yake. Aisha radiyallahu anha, lokacin da Zainab wannan ya khawla da tazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, tana kukan mijinta yayi zahari da ita, ya ce mata ya haramta ta. Ta zo ta ce ya Rasulullah, a yi dubara a samu mana solution akan wannan matsala, mijina ya ce ya haramta ni, ya kamata a nemo mahuta akan wannan. Manzo ya ce mata babu wata mahuta, kawai shikenan kun rabu. Manzo ya ce mata kun rabu, tana ce ajiba ne. Aisha radiyallahu anha ta ce tana tsinkayensu suna magana, tana jin wani abu bataji. Ita dai tana tsinkar tana kallon su, tana jin wani abu a cikin maganar su, kuma wani abu bataji. Kawai Allah ya sauko aya min fawqi sab'i samawat, daga saman bakwai. Allah ya ce qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah ya riga ya ji wannan baiwar Allah ta zo take ma jayayya, kuma take ka kuka akan abin da ya warda mijinta. Qad sami'a Allah, Allah ya riga ya ji. Kaga wanda yake nuna ma irin jin mutum ba irin jin Allah bane. Daga saman bakwai, ka san ta yi kilo miliyan nawa ce tsakaninka da rana? Ta yi kilo miliyan nawa ce tsakanin rana da sama? Sama ta hawari, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta min foki sama samawat. A ce qad sami'a, ka san ba irin naka bane. To Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Haka ne yake cewa kuma walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye kyawawa, dan haka ai nemi a nema a san su, kuma a ringa roƙon shi da wannan sunaye. Walillahi al-mathalul a'la wa huwa al-azizul hakim. To anan tunda aka ce naqulu fi tauhid fi tauhidillah anna Allah wahidun, sai yace la sharika la, ba shi da abokin tarayya. Wannan kore shirka da aka ma Allah, ya ku suke nan shirka, zaka kore ma Allah shariki, ko kuma ka kiyaye shirka ga Allah a bangarorin wannan guda uku. Shirka a bangare na rububiyyar shi, cewa Allah shi ya halicci komai, Allah shi yake zuciya komai, Allah shi yake sarrafa komai, komai a hannun Allah yake. Imaninka da wannan shine kwanciyar hankalinka, shine nutsuwarka a rayuwa, shi zai kwantar ma da hankalinka ringa rayuwa baka da matsala komi, baka damu da wasu abubuwa da su ringa daga ma hankali ba, baka damu ba idan kaga wani da kaza ba, baka tare hankalinka ba idan kaga ana kaza kai banda kai, baka damu da komai saboda ka san Allah ne yake yi. To ka jaddada imaninka akan cewa Allah shi yake yi, zaka sha mamaki zaka rayu lafiya lau, zaka rayu cikin nutsuwa, zaka rayu hankalinka bai ya tashi akan abin da zai zai isko ka rayuwa. Mafi yawa wasu suna samun matsala ne wajen imanin su da cewa Allah ne yake ji shi al'amura, kuma Allah ne yake yi, Allah yake bada wa. Sai ka ringa tunanin in na samu matsala da wani rayuwata ta lalace, sai ka ringa tunanin idan wani ya juya mana baya shikenan ba ni ba a duniya an kare, ba amma Allah haka da kai da wannan ba Allah duka Allah halicce ka, duka Allah halicce ka, san kai kudirce cewa Allah yake komi, Allah yake badawa, kuma Allah yake halawa. In Allah ya ga dama ga baki ɗaya kuma ya koma zuwa ga Allah, kowa ma huta, kuma abu ne aminci ɗaya. To wai imani da wannan shi ne mutum zai jaddada akan cewa Allah yake jujjuya komi. Na biyu, shirka ta biyu wadda mutum zai nisanta shi ne shirka wajen bauta ma Allah. Kada ka nemi taimako wajen kowa wanda Allah ke badawa ta alƙawari baka. Misali irin wurdiddika da ake ba mutane, su ringa kiran sunayen ruhannai, su ringa cewa a musu arziki. Wannan akwai matsala kan wannan, kuma yana faruwa, kuma mutane suna yi, kuma yanzu ma ana yi. Za a baka wurdi na alhamdu, wannan alhamdun za a gama ta da huduba, huduba suke ce mata, wannan huduba babu komi ne sunan ruhannai a ciki, shamsayaki, ramkayaki, ko jibril, wallahi su ne ake sawa a ciki, su ne ke rabuwa a cikin huduba. Idan ka karanta alhamdu guda sai ka kuma karanta wannan huduba, ka ringa cewa ajib, wai amsa, ya shamsa ya ilu, ya ramka ya ilu, ya mika ilu, ya jibril, haka suke hoki. Kuma ka ce ajib, wai su amsa. Idan ka kare alhamdu guda ka yi, idan ka kare alhamdu guda ka yi haka yi karshe. Ko kuma a zo a yasin, idan an zo ana karanta surat yasin, idan ka yi an ce za a ma mutum yasin, ai ba yasin bace ba ta Allah da annabi. Idan ka karanta ma mutum alkur'ani, ka daga hannu karo, idan ka karanta yasin din da niyye ka karanta ne kawai saboda Allah, ka karanta alkur'ani kai addu'a, in ka karanta da addu'a kai Allah amsa zai, in dai ta alkhairi ce amsa zai. Amma yasin da ake cewa ma ana yi, ana yi, ana ma mutane, za mu ba mutum yasin, yasin din ba ta Allah da annabi ce, ba ayi qur'ani bace ta karanta, ayi qur'ani zaka tsuda da kai. Mu hudda wannan daga lissafi, ba ayi qur'ani bace ba zalla, a'a ba qur'ani bane zalla, a'a. Idan an zo mu bi ta yasin tawari sai a kawo ta hudu ba sai a karanta, wannan hudu wasu sunan ruhanni ne a ciki. Idan an je mu bi ta biyu a yasin din hallo sai a karanta, sai a karanta wannan hudu kuma sunan ruhanni za a kama. Idan an je ta uku haka nan, idan an je ta hudu har zuwa ta karshe duk mubi da ke da koyi yasin haka ake. Kuma idan an karanta mubin ta hawaye sai a dauko ko a shana sai a jewa a cikin wuta, sai dai wannan cukin wannan shike, wannan cukin wannan to wai an tura wata jaraba ce. Ko kuma a dauko gishiri sai a jewa wannan babbak inda zai ta ma wata banda ce, duka haka ake. To haka za a yi ta yi haka har a ƙarshe. Kaga sunan shirka ce kawai aka yi ta sakawa, a ta wannan abubuwan an gangama sai ka ji an ce an ma mutum yasin, wannan abu ne shirka ce aka yi ba wannan. Kuma abu daga cikin tashin hankali da ke da ku akan wannan abu, bancin shirka da kai, ka ɓata sunan Allah, ka sauya maganar Allah, ka yi amfani da ita ba yanda Allah ya ce ba. Iya daga cikin abin da ya kamata mu koma mu sake nazari a kai, wannan alkur'ani mai girma ba saboda wannan abubuwan aka sauko shi kaɗai ba, ba don mu zo mu ringa tsubace-tsubace da shi bane ba, ba don a ringa wannan surkunan bane da shi, ba saboda shi bane. Allah ya sauko alkur'ani ne don ya zama wa abin wa'azi a gare mu, mu karanta mu samu lada mu karanta mu ji mi Allah ya ce akan hukunta hukuntar mu na rayuwa ne da gobe domin mu gama duniya lafiya saboda wannan ne Allah sako da alqur'ani amma idan ka dauki alqur'ani ka ringa wannan abubuwa da shi to maimakon alqur'ani ya sa maka albarka sai ne ma albarka sai kuma ta kalli kuma shari'a da shi a gaban Allah cha akai iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani zai zo ranar kiyama yana mai ceto ga masu karanta shi to kai da ka tashi sai kai wannan surkullan da shi gabaki da rayuwarka kai ka san idan kun zo ana magana ceto ai kai ka san baka ci so daga irin abubuwan da ke da alqur'ani to haka ake yi zakka ji mutun ya ce ya karanta ya latiyu ruwane sun bar shi kashi ya latiyu kusan ya latiyu ta su kai sirri gare ta na arziki me yasa take da sirri na arziki saboda ayar da ta yi magana a kan latifu ta yi magana arziki Allahu latifun bi ibadi sai ta ce yanzu kuma ya sha yanzu wannan istinbati ne wanda ai latif sunan Allah ne ko yanzu idan ka dauki kalmun yake suna wannan suna ka tashi cikin dare ka roki ka daga hannu ka roki Allah ya Allah anta latifun bi ibadika allazi yarzuqu man yasha'u bi ghayri sabab allahumma rzuqni wannan Allah yana son irin wannan addu'a saboda Allah ya ce walillahi al-asmaru husna fad'uhu biha ku roki Allah to idan suka zo ya suke yi su ba wannan din ba suke latifun ina aka zo ana jin ya latifun sai a ce 70 za a ji duk in an karanta su ko dari ko dubu sai a gama ta da wannan abubuwan wannan kiran wannan kuma akwai abubuwa da za a yi na dabaru ko a zo a shinwada zawadi a kawo ƙasa ta gidan tururuwa a shinwada sai a zo a yi zane a sama su sun san haka suke yi wallahi sun sani kuma in suna ji ma sun sani sarai haka sai a kawo gidan tururuwa sai a aji sai a yi rubuce-rubuce a sama aka rubuce-rubuce ta kwana sai a shiga burti sai a shiga artaja ai wani tabbacin ba na Allah da annabi ba suke riƙe ka ga tabbaci ya kai tsohon mutum ka ji an ce wannan mai dubu ne mai kaza da ai da ba na Allah da annabi ka ji an ce yana da sirri kaza da sirri kaza ko me yasa ka sai ta gidan tururuwa ko me yasa haidi zawaki me yasa ko haidi turare turaren ma iri kaza ka ji ana ɗan indiya ɗan ina ne a kawo a shashawa ɗaki kwashi ta jin ka wani irin wari wanda ga shi nan dai turare ne amma dai ko ba daɗi to na mutanen su ne ake kira to in aka zo da an sa shi aka fara kira ne su to in suka zo sharuɗa gare su shi ya sa kullum ake ta magana a kai ba sharaɗi ba ne ba in kai addu'a he kayan ka zaka musu ba sharaɗi ba ne kada ka ɗora ma kanka babu inda Allah ya ce ai haka idan kai niyya a yanzu ka tashi kai yanka ka ce kawai bismillah ka yi saboda Allah ka yanka kai hirɗe ka gyara kai sarka da naman ku ka ce Allah yana so ya amsa wannan jinin da ka zuba saboda shi ibada ce shi yasa aka shar'anta mana layya wannan layya da ake ibada ce zubda jinin da ake ibada ce ba dan ka tunamin bane kadai a'a an zubda ibada ce amma ba sharadi bane in kai addu'a ko ka sabbai sabba ta alqur'ani ko kai ka zaka ce he ka yanka tukun abin zai amsu a ba sharadi ba inda aka ce haka to he kaje an ce ma idan kai wuridi kaza idan kai wuridi kaza sai ka yanka kuma yankan na kirki haka za a ce yankan na kirki me yanka na kirki idan kai wuridin da ya kai matakin a yanka saniya to saniya za a yanka idan ya kai matakin rago za a yanka rago za a yanka idan kuma karamin wuridi ne kai a ce zakaru za a yanka ko tattabari kowanne akwai matakin shi to inda ya kamata a yanka rago ka zo ka yanka tattabari ko ka yanka kashi to matsala za ku samu da su yanka bai isa ba yanka bai isa ba ko su isko ka surfta ma kashi ko na maka wuta he sun wuce wannan yin su tabbas ni akwai wani wanda ya ce min kashi suka bashi wallahi ya ce kashi suka bashi ya ce in hau bayan shi da nan daddan nami wallahi sun bashi kashi miyawa ya ce wurin da ya daɗi ka kira sunan Allah ba kashi ba kashi kiran su kai kai ka neme su to wannan yana daga cikin wallahi abubuwa na shirka da suke yawo a cikin al'umma kuma wannan al'umma kawai gani suke shine wai roƙon Allah sai kaji an ce mutum tashi tsiye wallahi wannan ita ce shirka wannan ita ce shirka a tura ma mutane abubuwa ko kuma a ba mutane launin abin yanka ka san wannan abin baka taba ji ba a karatu an kashi kaji an ce akwai sirri a harka sa akwai sirri a bakar kaza akwai sirri a mai tsaffa tsaffa kurin ragu wanda bai da baki kaza kaza wallahi da ka ji wannan ka san akwai matsala to wannan wa ita ce shirkar da ake magana da kai wanda kai da kai wanda ka je ka ce ai duka kuna tarayya tare ku tunda imanin ka da abin ya saka shi kuma wannan abin shike ne mutane da imaninsu saboda zakka dogara da wannan bawan Allah wannan malamin kuma in ya lura cewa ka saki jiki da shi shike ne shi ya samu abin sha yanda ka san rankumi da akala haka zai ta jarka duk rayuwar ka ta kada zai yi akan shi duk abin da kai ka kirkira shi wai malam ya ake ciki ajiba yace bari mu duba dauko kasa abu a watsa a dudduba a dudduba ya gaya ma abubuwa ya gaya ma abubuwa shike nan ka yarda ya gaya ma gaibu zamu je kan magana gaibu a cikin wannan gaggaki ni a matsayin wanda ya bada labarin gaibu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya tafi wajen masu irin wannan aikin sai ya ce arrafan masu irin wannan aikin na diba kai tsaye bai da sallah kwana 40 kuma he kai ba ta da kai tunda an ce bane sallah kwana 40 ba to bari in zama na a sai kai kuma ba su kenan yanzu a covid a cikin littafin ka musallolin ka an samu wani wuri inda ke covid sai ka dage da tuba in Allah ya taimake ka da sauran ranka in kuma akai katari a lokacin katari kana da aiki shine matsalar shirka ka aje kana tsakai ka mutu shine matsalar tawallahi to ka duba in ba hatsabi bance da dan adam ba a ce ma ka je makwantai inda kowa da ka kwance duk gashi nan an mutu an koma zuwa ga Allah kuma kai ma canza ka wai a makwantan zaka je ka aikata irin wannan abubuwan da suka tsabbace ka sa hannunka a cikin kabari wani haƙƙi sa laya a bakin wani mutum ta ce wani irin rashin imani na mutum zai kai ya aikata wannan abu mene ne kake so a duniya wanda zai sa ka aikata wannan abu ka bude bakin mutum ce ka sa wani abu ko ka je inda ake ajiye matattu ka dinga neman a wakon bangare na cikin mutum kana so ka gama wani abu shi in bakari Allah ya taimake ka amma inda za a gaya ma abinda mutane suke yi a wannan duniya saboda neman duniya wallahi sai ka gode ma Allah kuma waɗannan bayan Allah abin tausayi zai kai tausayi su ringa bata mutum ya ringa neman wani sassa na jikin mutum a gari na musulmai ya je ya tsafi da shi saboda neman duniya ko ya ma wani abu ko kuma shi ya samu wani abu in aka ce ma kai kai tsamani sai a Nigeria ake yi ko lakiyar wallahi anan bayi suke anan bayi suke kuma shaidu sun nuna ai ana yi akwai wanda an zo wurinsa an tambaye sun su bada Allah ya taimaka a rasu da yace bisa cikin irin wannan muna cikin nasihar da suke yi to kaga ba abin da ake kira akai wannan tauhidin da ake magana na uluhiyya to nan ne ita ce kuma muke ciki a yanzu matsalar da muke ciki a yanzu kenan a garin nan ko a duniya duka ma tsahi-tsahi da sunan ko muna musulmai tsabbace-tsabbace da sunan muna musulmai ɗaukan aya ko hadisi ko ta addu'a a jujjuya ta a sa sunan wasu a yi ramfulatan sunan Allah mi kake ni da haka wanda ka tambaye kanka ka hudda sunan Allah ka sa sunan wani abu me kake yi da haka nan kenan Allah bai iya baki ga wanda zai baki Allah kiyaye kuma Allah kiyaye mu da yin shirka to wannan shine bangare na biyu na shi guje kauce ma shirka da za a yi sai bangare na uku wajen sufofi siffa ta Allah ba hakki na Allah ba kowa Allah kadai yake kibanta ga siffar shi kada ka dauki wata siffa ka dauka ka ba wani idan ka ce ma wani lam yalid wa lam yulad Allah ne mu aka ce ma Allah ne yake cewa lam yalid wa lam yulad ko bai habi a yi shi ba ka kallo wani ka ce shi ma lam yalid wa lam yulad kenan ka ce shi ga Allah haka suke shi ma wani wani bai albabi a bayan shi wani ya san gai Allah kuma ya ce babu wanda ya san gai ko shi sai ka ce ai wani ba ya san gai kamar irin Muhammad da ake sha da sauran uwa yace ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwa duka wanda ba su zo ba wanda kai alkiyama ma za a yi su duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yanzu duk abin da za a lahira ba gaibu bane wa ga yana Allah ba mu labari manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ga abin da zai faru a ranar kiyama za a yi kaza za a yi kaza gaibu ne wannan idan aka ce wani ya san gaibu kai sai wannan magana tana ne yanzu ma yace mini gobe kaza za a yi sai ya ce mini rana kaza wani zai mutu sai ya ce rana kaza za a yi kaza wannan shine wannan da yau sai Allah madaukakin sarki yace ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu a lokacin da yake rayuwa ka ce musu walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani su inda na san gaibu inji manzo Allah yace da na yawaita yawan abin alkhairi kun babu wani abin da zai shaye ni na cutarwa misali wani abu wanda zai isko sahabbai ko ya isko shi manzo sallallahu alaihi wasallam kanshi ko a gaya min wani abu ko wani abu ya same shi a cikin shi wanda kuma ya faru wanda sai karanta tarihi suna da masaniya kan wannan lokacin da aka ji yaki Uhud ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwo a yakin Uhud ya tabbata cewa a yakin Uhud akwai wasu kurakurai da wasu sahabbai suka yi wanda ya kawo cin nasara a kansu lokacin da ake wannan yaki to kaga abubuwa ne wanda sun waru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sanin shi inda a ce kamar kawai kai tsaye ne ya san gaibu kamar bai buƙatar sai wahayi ya zo mai tukana zai san abu kaza da babu zancen wannan abubuwan su Aisha radiyallahu anha sharri aka mata sai da aka wajen kwana 40 ana zamani an rasa mahuta manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma shiga damuwa ya rasa wai da gaske ne an yi ko ba a yi ba wahayi bai sauka ba Aisha ta shiga cikin zillimi cikin tashin hankali abubakar cikin tashin hankali Aisha wannan kwanakin duka tana kuka ta koma gidansu an rasa mahuta hayy da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha in kin aikata wannan abu da ake zargin ki ki roki Allah ya yi miki in baki ba kuma Allah zai sarkake ki Allah ya sauko aya guda goma ko sama da haka ta kwana ya sarkake Aisha ta kuma aka san bata yi ba to wannan inda an san gaibu kai tsaye ai da ba a je ko ina ba da daga an zo magana mata za a kai ba wannan zance ba ga yake a wurwure abin ko to akwai dalilai da yawa kaɗan wanda in mun zo kan babu kenan za mu magana akan su to irin wannan haƙƙin Allah ne ka ɗauka ka ba wani shi kuma ba yi mazala sallallahu alaihi wasallam duk halittu da Allah baki ɗaya babu irin mazala sallallahu alaihi wasallam amma ba shi yake nuna cewa kuma mazala sallallahu ya kai matsayin Allah ai bai kai ba ko din da kake son manzo sallallahu alaihi wasallam ka ba shi haƙƙin Allah amma duk wani wanda sunan shi mutum ba shi biya kai kawo mazala sallallahu alaihi wasallam wannan kai ya ishi manzo sallallahu alaihi wasallam sharaf kai shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam kawai yakin da ya kai yaki ne na kada a gama Allah da kowa kada ka yarda ka gama Allah da kowa shine manzo sallallahu alaihi wasallam yakin da ya kai to kai ka zo ka dauka a yanzu ka gama manzo sallallahu alaihi wasallam ka gama shi da Allah ka dauki haƙƙin Allah ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hanya ce ka bude ma kanka ka shirka kuma ka zo ka yi tirmi a tsaye daga an ce ma a wannan haƙin Allah ne sai ka ji ya ce a dan baka san annabin ne shi zan sadu buhari to irin wannan shine hadafi na musan aqidan mu kuma na musan yaya tauhidin mu zai zama lafiya mu wannan ita ce hanya daya wanda zai ta taimake mu kasance mun tsirar tauhidin mu lafiya lau ya kasance mun gamu da Allah bamu da matsala a bangaren tauhidi idan ka je lahira bakka da matsala a tauhidi to hankalinka kwance zaka rabu sai dai abin da ba a rasa ba rahaman Allah dari ce aka dauko tak aka jigo duniya gomiya 99 tana can tana kiyama duk wanda bai man Allah shirka ba Allah murka shi yake cewa haƙƙi ne akai na sa shi gidan aljanna idan kuma aka same ka da shirka to kai ba kai ba da aikin da kai Allah yana iya yi ma amma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta idan an yi shirka da shi amma koma bayan haka to Allah ya rahima mata hannun za mu dakata magana ta fara kenan da malamin yayi wata kuma dama ita ce asas wanda dole dama ta dauki lokaci insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu dora akan wannan abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh